أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبارك من دسائك هدواء أولا اللغة تيمي أربارك ونمغة سابة قبات الداء karatun tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zaman mu na 23 a cikin wannan darasi mai albarka, kuma yau muna ranar 23 ga watan Zulhijja shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wa sallam, wato ni dai da 22 ga watan July shekara ta 2022 miladiya. A wannan darasin namu na yau za mu ji tarihin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato zakin Allah kuma zakin manzon Allah shine sirna Hamzatu dan Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu. Wannan sahabi mai daraja yadda sunan shi da kuma nasabar shi take shine Hamza dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf, gwarzo ne sadaukin jarimi kuma zakin Allah zakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma shugaban dukkan shahidai, sannan kuma baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dan uwansa na shayarwa. Baffan shi ne a nasaba, sannan kuma a wajen shayarwa dan uwan shi ne kasancewar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wato Suwaybatul Aslamiyya ta shayar da su, kuma tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya ne. Wannan gwarzo mai daraja ya musulunta a shekara ta 6 bayan bayyanar musulunci, kuma addinin musulunci ya sami buwaya da izza ta dalilin shigar shi. Shine mutum na 39 ko na 40 wajen shiga addinin musulunci, domin ya shiga addinin musulunci da kamar kwana 1 ko 2 sai kuma sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ma ya shiga. Kuma ya musulunta ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Darul Arqam, kamar yadda zuwa cikin littafi mai suna Sifatus Safwa na Abdurrahman Ibn al-Jawzi juz'i na 1 shafi na 195. Wannan sahabi mai daraja yayi hijira zuwa garin Madina, ya harci yakin Badar. Hasri ma shine shugaban sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Badar. A wannan rana na Badar anan ne jarumtakar shi ta fara bayyana karara, kuma shine a wannan ranar yayi wa mushrikai barnar da basu taba gani ba. A ranar Badar ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takubba guda biyu yake yaki. Kasan duk yawanci jarumai zaka samu wani jarumin bahago ne, wani jarumin kuma badami ne. Amma shi sirna Hamza radiyallahu anhu bambancin shi da sauran jarumai, shi ya iya takobi da kowanne hannu. Shi da takubba biyu yake yaki. A ranar yakin Badar wato ya samu wani gashin jimina haka ya sanya a kirjinsa, ya makala shi a kirjinsa. Shine alamar da ake gane shi a cikin sauran jarumai. Daga cikin hadisan da ke bayani akan falalarsa, akwai hadisin da aka karɓo ta hanyar sirna Jabir ɗan Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhu, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sayyidu shuhada'i Hamza ibn Abdul Muttalib, shugaban dukkan shahidai Hamza ɗan Abdul Muttalib ne. Kuma hadisin yana da kyakkyawan isnadi, kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin Mustadrak da kuma littafi mai suna Fadailu Sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na Mustafa al-Adawi shafi na 27. Bayan wannan sai kuma ɗaya hadisin wanda aka rawaito ta hanyar sirna Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, yace Hamza ibn Abdul Muttalib ya kasance a ranar Badr yana yaƙi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ranar Uhudu kai, ba ranar Badar ba. A ranar Uhudu yana yaƙi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da takubba guda biyu a hannunsa. Yana saran mushrikai yana cewa ni ne zakin Allah, ni ne zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. shi ma wannan hadisin isnadin shi ingantacce ne, Hakim ya kawo shi a cikin Musnadku, sannan kuma ya zo a cikin Fadailus Sahaba na Al-Adawi shafi na 27. Sirna Hamza radiyallahu anhu mutum ne wanda tun kafin zuwan musulunci dama shi gwarzo ne maharbi, koyaushe yawancin rayuwarsa ta jeji ta fi yawa fiye da rayuwarsa ta gida. Kamar yadda yawancin mutanen Makka wasansu manoma ne, mafiya yawansu kuma ba sa rasa ɗan abin kiwo, sannan kuma da yawansu ‘yan kasuwa ne, wato fatake masu yin safara daga gari zuwa gari, suna kaiwa kayan amfani sun kai can a suka sayar, kuma sai su sayo kayan amfanin da ke wajen su dawo da shi garin Makka. Amma shi Sayyidina Hamza radiyallahu anhu shi kawai maharbi ne, mafarauci ne, kowace rana zai fita ya je ya yi farautarsa a jeji sannan ya dawo. Wani lokacin kuma yakan fita ya je farautarsa kwana da kwanaki, sannan wata rana kuma sai ya dawo, kuma ba ya dawa sai irin da al'asar ɗin. To haka ake har zuwa lokacin da addinin musulunci ya bayyana. Sayyidina Hamza radiyallahu anhu yana kan addinin mutanensa, wato bai musulunta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam dama shekara uku na farkon zuwan musulunci ya kasance yana kiran mutane ne a ɓoye, adda'atu sirriya, yana kiran mutane a ɓoye, wato ba a fara bayyanar da kira zuwa ga Allah ba, ana yi a ɓoye ɗaya bayan ɗaya haka ake kiran mutane. To a shekara uku kuma ta biyu, wato shekara ta huɗu kenan zuwa shekara ta shida, to daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bayyanar da kira, ya fara bayyanar da kira lokacin da Ubangiji ya ce mishi wa anzira ashiratakal aqrab. To shi Sayyidina Hamza radiyallahu anhu sai a wannan shekara ta shida din ya musulunta. Dalilin musuluntarsa kuwa wata rana ne Abu Jahl la'anatullahi alaihi ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da dutsen Safa, ya gaggaya mishi baƙaƙen maganganu, ya faɗi iya baƙaƙen maganganu da zai faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi komai ba, kawai sai ya juya ya koma gida. To akwai wata baiwa ta Abdullahi bin Jada'an, tana kan dutsen Safa, saboda a nan gidanta yake, tana kan dutsen Safa tana kallon dukkan abin da ya faru. Don haka tana nan can sai ga Sayyidina Hamza radiyallahu anhu ya dawo daga farautar shi, ta gan shi sai ta ce, ya kai Abu Umara ko Abu Ammara, ka ga kwa abin da Abu Jahl ya yi wa ɗan uwanka? Ya tambaye ta me ya yi mishi, sai ta ce, ai kar ka so ka ji abin da ya yi mishi. Ya zazzage shi, ya gaya mar baƙaƙen maganganu, ya gaya mar kaza, ya ce mar kaza, ya ce mar kaza. Ta gama faɗa, Sayyidina Hamza ran shi ya ɓaci, hankalinsa ya tashi, sai ya tambaye ta ya ce, shin bayan ke akwai wanda ya ga wannan abin da ya faru? Sai ta ce masa, ya ƙwarai kuwa, duk mutanen da ke tare da shi a wajen sun gaggani. Daga nan ne Sayyidina Hamza radiyallahu anhu sai ya wuce. Dama ya saba idan ya dawo daga farautar shi yakan je ya yi ɗawafi a ɗakin Ka'aba, sannan ya gama kuma sai ya wuce gida. Amma kafin ya wuce gida ɗin, duk inda ya tarar da wata majmu'a haka ta Qurayshawa ana zazzauna ana hutawa, sai ya tsaya ya riƙa ba su labarin dabbobin da ya kashe da abubuwan mamakin da ya gani a jeji. A ranar ya zo ya yi ɗawafi, bayan ya yi ɗawafi sannan sai ya zo daidai majalisar da su Abu Jahl suke zama, ya zo ya samu Abu Jahl ya riƙa kwaɗa mishi ainihin bakarsa, bakar da yake harbi da ita, ya riƙa kwaɗawa Abu Jahl har sai da ya fasa mar kai, kansa yana ta jini. Qurayshawa da ke tare da Abu Jahl a wajen suka tashi suka riƙe Sayyidina Hamza radiyallahu anhu, sai ya ce, yanzu kai ne zaka zagi ɗan uwana har ka ce mar kaza da kaza? To ni ma ina kan addininsa, duk abin da za ku yi ku yi, ni ma na shaida cewa shi manzon Allah ne, kuma na yarda cewa Allah ne ya aiko shi, duk abin da za ku yi daga yau ku yi, kuma ina nan akan addininsa. Sirna Hamza jira yake kawai Abu Jahl ya tanka mishi, ai duk wacce za a yi. Da Abu Jahl sai ya yi wa mutanen da ke wajen, ‘yan kabilarsa da suka taso za su rama mishi, sai ya musu magana ya ce, ku kyale shi, hakika na cutar da ɗan uwan shi. Daga nan ne Sayyidina Hamza radiyallahu anhu sai ya wuce ya tafi gida. Wannan shi ne dalilin musuluntarsa. Tun daga lokacin da Sayyidina Hamza radiyallahu anhu ya musulunta, sai addinin musulunci ya ƙara samun gata. Daga nan sai ya zamto du'afa'ul muslimin, wato raunana daga cikin musulmai sun ƙara samun ‘yar wata dama da kuma sassauci akan irin abubuwan da ake musu na cutarwa. sayyidina Hamza radiyallahu anhu yana nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin Darul Arqam anan ake karbar darussa na addini sannan kuma anan ne ake gudanar da ibada tun dan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ji karanta alqur'ani a cikin haramin Makka in banda shi shi kadai amma duk wanda ya je daga cikin sahabbai to waɗannan Quraishawan wato ainihin kafiran Makka sai sun kusan kashe shi to ana nan a cikin wannan yanayin har zuwa lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma ya musulunta to sayyidina Umar yana musulunta da kansu Quraishawan sai suke cewa ai an safana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai annabi Muhammadu ya tsaga mu bi tunda dai waɗannan mutum biyun jarumai manyan gari kuma jaruman gari suka musulunta suka shiga addinin shi to ai shikenan ya tsaga mu gida biyu ya ci mu da yaki to ana nan har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabin shi sallallahu alaihi wasallam umarnin yin hijira wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yin hijira daga Makka ya koma garin Madina to kowa in zai fita zuwa hijira buya yake ya fita amma mutum biyu sune kadai ba su buya ba a fili kararar suka bayyana cewa za su yi hijira da sayyidina Umar da sayyidina Hamza kowannen su randa zai yi hijira zuwa yayi dawafi a dakin Ka'aba sannan sukan ce to ina wanda yake so matar shi ta zama bazawara ina wanda yake so ƴaƴan shi su zama marayu ina wanda yake so mahaifin shi ta yi wabinsa to ya biyo mu a baya yau zan yi hijira ya biyo ni a baya sayyidina Umaru haka yayi a ranar hijirarsa sayyidina Hamza shi ma haka yayi a ranar hijirarsa to bayan hijira da shekara biyu to shine lokacin da ranar Badr ta yi wato lokacin da aka yi yakin Badr ranar Badr kaɗan daga abin da ya faru shine daga ɓangaren mushrikai an sami wasu mutum uku da suka fito suka jere mutum uku ne ƴan gida ɗaya akwai Utbatu ɗan Rabi'atu da kuma Shaibatu ɗan Rabi'atu uwa ɗaya uba ɗaya suke wa da ƙani ne sai kuma wani ɗansu ana ce mishi Walidu ɗan Utbatu ɗan Rabi'atu shi ma ya fito ya jere tare da mahaifin shi da kuma baffan shi wato ya jere tare da su suka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito musu da waɗanda za su gwabza tare da su to a lokacin nan sai wasu mutum uku daga cikin al-ansar wato mutanen Madina suka fita suka tare su waɗannan mutum uku sune da Aufu da Mu'awizu ƴaƴan Afra'u da kuma wani mutum ɗaya shine Abdullahi ɗan Rawaha to sai suka tambaye su ko ɗin su wane ne sai suka ce musu mu wasu samari ne daga al-ansar mu ba dan ku muka fito ban ji kafiran mun fito ne dan ƴaƴan baffaninmu mu gwabza da su shikenan ya suka ɗaga murya kuma su kafiran suka yi kira wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wane ka fito mana da wasu daga cikin ƴaƴan baffaninmu waɗanda muka fito domin su a gwabza da su to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba cikin rundunar musulunci sai ya ce Hamza fito Ubaydatu ibn al-Haris fito Ubaydatu dan Haris dan Abdul Muttalib da kuma Hamza dan Abdul Muttalib yace su fito sai kuma Aliyu dan Abu Talib dan Abdul Muttalib kaga su ma duka ƴan gida daya idan suka fito mushrikan suka tambaye su ko din su waye sai suka ce mu ne ƴaƴan Abdul Muttalib suka ce to lallai madalla da ku ku ne daidai da mu to a lokacin nan ne sai aka fara yaki shi sayyidina Hamza radiyallahu anhu sai ya tari Utbatu ɗan Rabi'atu a wata ruwayar ta Abu Dawud sayyidina Hamza ya tari Utbatu ɗan Rabi'atu Walidu kuma ya tari sayyidina Ubaida ɗan Harisu ɗan Abdul Muttalib haka nan shi kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya gwabza da shi da Shaibatu sayyidina Ali radiyallahu anhu nan ne ya kashe Shaibatu shi ma sayyidina Hamza radiyallahu anhu nan ne ya kashe Utbatu da Walidu da kuma shi Ubaida sun sassare juna kowanne yayi wa dan uwan sa raunin da zai wahala ya rayu shikenan sai sayyidina Hamza da sayyidina Ali suka taru suka taya shi suka kashe kafirin Walidu din to wannan a wata ruwayar kenan ta Abu Dawud a wata ruwayar kuma ta zo da cewa shi Shaibatu sun gwabza ne da sayyidina Ubaida dan Haris shi kuma sayyidina Hamza sun gwabza ne da Utbatu dan Rabi'atu shi kuma sayyidina Ali shine wanda sai Gamza da Walidu dan Uthman dan Rabi'atu to ala ayi halin da sayyidina Hamza da sayyidina Ali sun gama da abokan karawansu shi kuma sayyidina Ubaida da shi da Kafir da sai Gamza sun yi wa juna raunuka daga baya shi sayyidina Ali radiyallahu anhu da sayyidina Hamza suka taya shi suka kashe kafirin sannan suka dauke shi a lokacin nan an sare mar kafa bargon shi ma yana zuba suka dauke shi suka kai shi rumfar da aka kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da kansa akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana share mar kasa a goshin sa shi kuma yana murmushi yana cewa ina ma baffan mu yana nan wato Abu Talib da mun nuna mishi mu muka cancanta da baitocin nan da yake fada yana yabanka ba za mu yadda a taba shi ba har sai ya zamto an kashe mu an kashe ƴaƴan mu an kashe kowa wato zamu fanshe shi da rayukan mu baki daya yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda abin da kafirai suke nufi na cewa za su shahadantar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi Abu Talib yake cewa zamu fanshe shi da rayukan matan mu da ƴaƴan mu da duk abin da muka mallaka shine a ranar shi Ubaida sai yake tunowa da wannan yake cewa ina ma baffan mu yana nan wato Abu Talib da ya ga cewa mu muka fi shi cancanta da waɗannan baitocin da yake faɗa a kanka to a ranar Badar sayyidina Hamza radiyallahu anhu yayi wa kafirai barna sosai dan sai daga baya wannan shahararren kafirin nan Ubayy dan Khalaf yake tambayar sayyidina Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wai wane ne ni a ranar Badar nan waye a cikin ku wanda ya sanya gashin jimin nan ne a kirjinsa sai ce ai wannan Hamza kenan dan Abdulmuttalib yace kai ai wannan shine wanda ya mana abubuwa daban-daban a ranar Badar shi ya gama da mu saboda a ranar Badar sayyidina Hamza radiyallahu anhu ya kashi kafiran da shi da sayyidina Ali kusan su suka ƙara da kafiran a cikin mutum 70 na kafirai da aka kashe to da shi da sayyidina Ali sun kashe yafi rabi ya su su biyun wani jarumtaka irin ta su ta Banu Abdulmuttalib sayyidina Hamza radiyallahu anhu yana da daraja a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi shawara sannan ma ana garin Madina aka ba shi shawara me zai hana ka auri yar gidan Hamza yar baffan ka Hamza domin hakika ita ce mafi kyawu a cikin dukkan ƴaƴan Qurayshawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Hamzatu akhi min ar-raba'a yace ai Hamza dan uwana ne wajen shayarwa Suwaybatul Aslam ya ta shayar da ni kuma ta shayar da Hamza hadisi ingantacce ne ya zo a cikin sahihul jami hadisi na 3157 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama shi saboda wannan dangantakar ta shayarwa din da kuma dangantakar cewa baffansa ne da shi da mahaifinsa baban su daya kuma shi sirna Hamza radiyallahu anhu da shi da sayyida Safiya mahaifiyar Zubair ibn al-Awwam uwa ɗaya uba ɗaya suke su ɗakin su daya kamar yadda da mahaifin sayyidina Ali wato Abu Talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ɗakin su daya yana daga cikin matsayin sayyidina Hamza radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kansa ya ambace shi da cewa shine sayyidul shuhada shugaban dukkan shahidi bayan yayi shahada a ranar Uhud a cikin wani ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sayyidul shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu fa qatalahu yace shugaban shahidai shine Hamza dan Abdul Muttalib da kuma mutumin da ya miƙe yayi nasiha ga wani azzalumin sarki ko azzalumin mai mulki ya umarce shi da wani abu na alkhairi ko ya hana shi akan wani mummuna abu da yake yi sai wannan azzalumin mai mulkin ya kashe shi mutumin mai nasiha to shi ma wannan yana cikin shugabannin shahidai duk wanda ya samu wannan darajar shahada din haka shi ma wannan hadisin ingantacce ne ya zo a cikin Jami'u Saghir na Imam Suyuti hakanan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Hamzatu sayyidu shuhada yawmul qiyama Hamza shine shugaban shahidai a ranar alqiyama ya kasance sirna Hamza radiyallahu anhu an yi masa laqabi da zakin Allah zakin manzon Allah Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu yace sirna Hamza dan Abdul Muttalib ya kasance yana yaki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Uhud yana saran kafirai da takubbansa guda biyu yana cewa ni ne zakin Allah ni ne zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Abbas idar Allah ta bar gari su yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na shiga aljanna ajiyajiyan nan da daddare na shiga aljanna da na duba cikin ta sai naga Ja'far yana tashi kamar yadda mala'iku ke tashi yana tashi yana shawagi tare da mala'iku kuma sai naga Hamza yana kishingide akan gadansa azan banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai leka cikin aljanna cikin dare washi gari kuma ya riga ba da labari shi ma wannan hadisin ingantacce ne haka nan akwai aya a cikin alqur'ani wacce ta sauka game da sayyidina Ali sayyidina Hamza ita ce ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa hazani fasmani tusmu fi rabbihim har zuwa karshen ayar wannan ayar fasmani tusmu fi rabbihim din nan ina magana ne akan bangaren sayyidina Hamza da sayyidina Ali a bangare guda da kuma su kafiran a ɗaya bangaren riwaya ce ingantacciya ta zo a cikin Sunan Ibn Majah juz'i na biyu shafi na 946 a ranar Uhud kuma a wannan ranar ne jarumtaka sayyidina Hamza radiyallahu anhu ta ƙara bayyana duk sanda dai za a maza a fita yaƙi shine komandan sojojin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin ma da na manta ban faɗa ba tun da farko bayan an yi hijira zuwa Madina sayyidina Hamza shine sarkin yaƙi na farko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ba wa tuta bayan waccan jarumtaka da aka nuna da ya nuna ranar Badr to ranar Uhud kuma wato da shekara ta zagayo kenan nan ma daga fara yaƙi yana gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da takubansa guda biyu yana yaƙar kafirai yana cewa ana usudullah ni ne zakin Allah yana ta yaƙi yana ta yaƙi yana girbe kayuwan mushrikai sai da ya kashe mutum 30 ana 31 ne aka shahadantar da shi wanda ya shahadantar da shi din shine Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu saboda daga baya shi ma ya musulunta to gashi nan da kansa zai ba da labari da ya samu dama har ya shahadantar da sayyidina Hamza kuma me ya kai shi ga yin wannan mummunan aiki sai yake faɗa kamar yadda ya zo a riwayar Ja'far bin Amr bin Umayyad bin Umayyah al-Damari yake cewa na fita da ni da Abdullahi bin Adi bin Khiyar a zamanin halifancin sayyidina Muawiya mun fita domin yin jihadi sai muka zo wucewa ta kusa da birnin Himas a lokacin nan Wahshi yana zaune a birnin sai na cewa Ibn Adiyin me zai hana mu je mu tambayi Wahshi ya ya samu shahadantar da sayyidina Hamza sai muka fita muna neman sa da muka tambaya aka nuna mana inda yake muka je gari shi sai muke ce masa mun zo gare ka ne domin ka bamu labarin da yaya ka shahadantar da baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hamza yace da sannu ku zan ba ku labari kamar yadda na bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari yace na kasance ni bawa ne a wajen Jubairu dan Mudimu shi kuma Jubairu dan Mudimu ya kasance sayyidina Hamza ya kashe baffan sa du'ai mutu dan Adiyu a ranar yakin Badar to sai kira ni yace mun idan ka kashe Hamza na intar da kai to kuma agun bawa babu wata kyauta da zaka mishi mafi girma mafi daraja kamar ka ce ka intar da shi ni kuma na kasance mutum ne ma'abocin harbi da mashi na iya harbi da mashi sosai in na harbin abu zai wahala in kuskure to a ranar yakin Uhud sai na fita tare da mutanen Makka yayin da aka haɗu aka fara yaƙi sai na ɗauki mashi na narki na fita a filin yaƙin ba ruwana da kowa ina duba ina zanga Hamza har sai da na ganshi can a tsakiyar mutane kamar babban amalan raƙumi ya tunkuɗe wannan ya sari wannan duk inda ya sari mutum kawai sai daga kai yana tashi in ka faɗa ya sara kawai sai daga ya raba mutum gida biyu idan kuma kai ya sara sai ga ya tsaga mutum ko ya cire kansa yace na kasance ina ɓuya a bayan mutane har sai da wani ana kiran shi Sibawu dan Abdul Uzza al-Khuzai ya riga ni kaiwa ga sayyidina Hamza yayin da sayyidina Hamza ya ganshi sai ya ce taho gare ni ya kai dan gidan mai yin kaciya saboda shi mahaifiyar shi Sibawu dan Abdul Uzza din mahaifiyar shi tana yin kaciya ga mata yana matsuwa kusa da sayyidina Hamza da ya sare shi da takobi nan take sai ga shi ya raba mar kansa gida biyu nan take sai ga kwakwalwar kanshi ruwan kwakwalwar shi yana zuba a ƙasa ya faɗi mutunci yace ban taɓa ganin saurin kisan mutum kamar na wannan ranar ba kamar kyautawar ido nan da nan har ya dauke mana rabin kansa a wannan lokacin ne yace sai na jijjiga mashina har sai na tabbatar nayi saiti sosai sannan sai na sakar mishi mashin sai ya same shi a daidai cibiyar sa to da yake a kurkusa na harbe shi da mashin yace sai da mashin ya huda ya fito ta tsakanin kafafun shi to a lokacin kafin ya kai ga ya fadi kasa yace sai ya hange ni a inda nake boye a bayan bishiya yace yayi kaina kamar zai taho gare ni ya cafko ni yace sai halin da yake ciki da zubar jini da sauransu sai ya hana shi kaiwa zuwa gare ni anan gun sai ya fadi eh shahada washi yana fada yace dama iya abin da ya kawo shi kenan wannan filin yakin yace daga nan sai na dauki mashina na fita na gudu yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara ya bude garin makka ya cinye garin makka da yaki ina jin wannan sai na gudu zuwa daif ina zauna a daif can sai ga mutanen daif din su ma sun taho sun musulunta yayin da naga haka sai na ji gaba daya duniyar ta mun zafi na rasa inda zan sa kaina daga nan sai nayi shawara ko kuma in gudu ne zuwa kasar Sham ko kuma Yemen ko kuma in tafi dai wani gari daban yace wallahi ina cikin wannan sai na ji wani mutum yana cewa ai wallahi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya kashe kowa in dai mutum ya shiga addinin sa in ka shiga addinin sa to ba zai kashe ka ba to dan ji haka shikenan sai na fita ni ma na taho zuwa garin Madina har sai da na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci ta baya ya zagayo saboda baya so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida shi dan ko ranar da za a bude garin Makka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wasu mutane yace waɗannan duk inda aka gansu ko ɗakin Ka'aba suka shiga ko sun je sun makalkale rigar Ka'aba kurewar dai neman aminci kenan yace a je a kashe su a cikin har da wahashi din to shi yasa a ranar sai ya zagayo ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar a lokacin da yanzu zai musulunta din a Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wahashi ne sai shi kware ni ne ya ma'aikin Allah sai yace min to zo ka zauna a gabana ka ban labarin da ya ka kashe min baffa na Hamza yanzu yana fada yana bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana gama kare bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai tanka ka buye daga gare ni ka boye fuskarka daga gare ni kar in kara ganin ka yace to daga nan sai na rika kuya duk inda naji Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji sai in saurayi in bar wajen ana nan har bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Muslimatul Kazzab ya mutu yana da awar Annabta hada kai ga ana yaki tsakanin shi da sojojin musulunci sai na shiga cikin sojojin musulunci na dauko wannan mashin nawa wanda na taba shahadanta da sayyidina Hamza da shi sai na dauko na riki a hannu na fito ina neman ina zan ga musulama can sai na hange shi da takobi a hannunsa yace wallahi ban san shi ba har sai da na ji wani mutum daga cikin al-ansar ya taho shi ma shi din yake nema da ni da shi duka mun nufi musulama din can da na hangi dama ta samu sai na jijjiga mashina na harbi musulama sai ku na sami shi zuciya to shi ma wannan mutumin Madinan sai ya yi kanshi shi ma ya sare shi da takobi yace to kowannen mu dai yana cewa shi ya kashe shi yace in ya kasance ni ne na kashe shi to kaga in na kashe mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma gashi na kashe mafi sharrin mutane kaga abin da ya faru kenan wannan washin ne yake faɗa da bakin sa amma ka san wato wasu zunuban suna da shi'umanci kaga duk da cewa ya musulunta din to amma kamar yadda Ibn al-Asir ya faɗa a cikin Usulul Gaba sai da Allah ya jarrabe shi da shan giya kan ana yi mishi bulalar shan giya ana yi masa haddi har ma dai aka gaji aka kyale shi sai da Allah ya jarrabe shi da shan giya kamar me shi wa hashin din bayan ma ya musulunta to abin ai ya taɓa zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya akan gawar baffansa sayyidina Hamza a lokacin nan su kafiran sun masa musula wato sun yanke hancin shi sun yanke kunnan shi da wasu gurare haka a jikin shi sannan sun fede cikin sa sun cire hantarsa sun tafi da ita sun tafi da ita wajen su kaiwa Hindu bintu Utba saboda wani bakanci da ta yi cewa sai ta tauna hantar sirna Hamza da aka yi mata hantar kuwa tai ta tauna ta kasa taunawa ta kasa taunuwa sai furzarwa ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a kansu da ya tsaya a kan gawar sai ya ce cewa ba dan Safiya za ta ji wani abu a cikin zuciyarta ba yace da ba zan binne shi ba anan zan bar shi dabbobi da tsuntsaye su cinye shi har rana alkiyama Allah ya tashi shi daga cikin dabbobi da tsuntsaye haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani ingantaccen hadisi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tara mutum uku a kabari guda mutum biyu a kabari guda yakan tambaya ya ce wane ne wanda yafi yawan tilawar alqur'ani mun ce wane ne sai sa shi daga gaba ɗayan kuma daga baya ganin abin da suka yi wa sirna Hamza Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yaransa ya ce wallahi da yan azfarani Allahu bihim da umassilan nabi 70 minhum yace wallahi dan Allah ya bani nasara akan su a wani yaki da zamu yi nan gaba irin yadda suka yanyanke fuskar shi dinnan sai na yi wa mutum 70 daga cikin su irin wannan sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin irin damuwa da kuma bakin cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mai tsanani game da shahadar babbansa yana ce wallahi mu ma idan muka samu nasara akan kafiran nan sai mun musu irin musulat da ba a taba yin irin ta ba a labarin Laraba ma kakaf daga nan ne sai Allah ya saukar da aya yake cewa when aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum law khairul lis sabirin wasbir wama sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikin mimma yamkurun Allah ya ce wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam idan za ku yi ukuba to ku idan za ku yi ramu ko to ku rama bisa gurgudan cutarwar da aka yi muku amma da za ku yi hakuri Allah ya rantsuwa ya ce wallahi wannan din lalle shi yafi alkhairi ga masu yin hakuri Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kuma hakurinka bai kasance ba sai domin Allah ba dan wani abu daban ba wala ta zama alim kada ka yi bakin ciki game da abin da suke aikatawa kada ka kasance cikin kunci daga irin makircin su da suke shirya maka daga nan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya afuwa bai yi musu wannan din ba amma a ranar kam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubda hawaye sosai da ya tsaya akan gawar sirna Hamza yake cewa ka kasance mai yawan zumunci ka kasance mai yawan alkhairi ka kasance mai kaza ya ta yaban shi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace yayin da aka shahadantar da sirna Hamza sai ga Safiya yar uwar shi ta taho ta hadu da sirna Aliyu da sirna Az-Zubair wato danta sai suka nuna mata kawai ba su san labarin yakin ba sai ta tambaye su ina dan uwanta Hamza su kuma sai suka nuna mata kawai ba su san me ya faruwa yanzu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dora hannunsa mai albarka ya dafa daidai wajen zuciyarta ya mata addu'a ba daga nan ne sai Allah ya sanya mata hakuri sai ta yi istirja'i wato ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dai zubda hawaye sannan kuma shikenan to ta tsaya akan shi to anan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan kururuwa na mata da sauransu bai ce da na kale shi har ran alkiyama Allah ya tashe shi daga cikin tsuntsaye da kuma namun daji daga nan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka kawo ainihin shahidan aka sallace su a wata ruwayar an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallace su cewa yi kawai ni ne shaidar ku a ran alkiyama shikenan kawai binne su aka yi ba tare da an sallace su ba wannan shine ma mazhabar Maliku cewa shahidai ba za a sallace su ba akwai kuma ta ruwayar ita kuma ta Imam Ahmad ita ce ma wannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ajiye sirna Hamza yayi a gaba duk wanda za a sallata sai a kawo shi jikin sirna Hamza a sallace shi sannan a dauki shi aje a binne shi ne sirna Hamza yana nan shi ne na karshen binnewa duk wanda aka sallace shi to an sallace shi ne tare da sirna Hamza sannan daga karshe shi ma aka binne shi to Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo garin Madina sai ji unguwar Banu Abdul Ashhal daga cikin al'ansar ana ta kuka mata suna ta kuka saboda iyayensu da yayinsu da kannansu da ƴaƴansu da suka yi shahada a ranar Uhud suna ta kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to Allah sarki Hamza shi ba shi da masu mishi kuka to ai da mutanen Madina suka ji wannan matan Madina suka samu labari ai gaba ɗaya kuma shikenan sai suka fito suka zo suka tare a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta kuka saboda taya shi bakin cikin baffan shi Sayyidina Hamza suna ta kuka har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci har ya farka suna ta kuka shine daga nan sai ya ce kaitan su har yanzu suna nan dai suna ta kukan nan ya ko umarce su su koma gida daga yau har abada ba za su ƙara yi wa wani mamaci irin wannan kukan ba daga ranar aka haramta yin kukan kyara irin kukan kururuwa din nan mamaci ya mutu daga kan Sayyidina Hamza shikenan sai aka Abdullahi dan Abbas yadda Allah ya tambaye gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yayin da aka shaharantar da ƴan uwanku a ranar Uhud Allah sai ya sanya ruhukan su a cikin wasu korayen tsuntsaye na gidan aljanna wannan tsuntsayen suna tafiya wato suna zuwa suna shan ruwa a cikin koramu na gidan aljanna suna ci kuma daga ƴaƴan itaciya na gidan aljanna kuma suna zuwa ƙarƙashin al'arshi akwai wasu fitilu haka wanda aka rataye su a cikin inuwar al'arshi to anan ne waɗannan tsuntsayen suke zuwa suna hutawa yayin da suka jiyo ƙanshin abincinsu da abin shan su da kuma gurin kwanan suke cewa su waɗannan ruhukan na shahidan sai suke cewa wa zai je ba wa ƴan uwan mu mu'minai labarin irin girmamawa da muka samu a wajen Ubangiji kuma cewa mu rayayyu ne muna nan a cikin aljanna Allah yana ciyar da mu yana shayar da mu a je a ba su labari dan kada su yi sanya ko kada su yi sanyin jiki a cikin harbi yaƙi da kafirai kuma dan saboda kada su guje wa jihadi sai Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya ce ni zan isar muku ni zan isar da labarinku zuwa sauran mu'minai daga nan ne sai ayar nan ta sauka inda Allah yake cewa wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce kada ku tsammanin waɗannan dinan da aka kashe su wato aka shahararantar da su a cikin ɗaukaka addinin Allah kada ku tsammanin cewa su matattu ne bar dai cewa su rayayyu ne a wajen Ubangijinsu yurzaquna Allah yana azurta su wato yana ciyar da su yana shayar da su yana daga karamomi da Allah yake girmama shahidai da shi wanda aka gani daga Sayyidina Hamza radiyallahu anhu bayan sun shahada a ranar Uhud da kamar shekara 40 da binne su a wajen zamanin khalifar Sayyidina Muawiya sai yayi umarni a tona magudanar ruwa a kusa da dutsen Uhud sai gwamnan Madina na wannan lokacin ya aika mishi da cewa ai ba zai yiwu a tona magudanar a wajen ba saboda kaburburan shahidai ya tare go Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu sai yayi umarni ya ce to a tone su mana a canza musu waje to da aka tono kaburburan su an zato an zato za a samu kashushuwa tunda sun kai shekara 40 da wani abu sun haura shekara 40 da wafati amma ana tono su sai ga su fes kamar da aka binne su kamar kananan yara haka ba su bacci din nan nan dauko su da jikin su yayi lagabe din nan suna bacci kamar yaro yayi bacci a wani gu zaka canza mishi gu to kamar haka ko kamar masu bacci shi ba sai na Hamza ma a garin tono sai wani abin tonon kamar cebur haka ya dan taba mar kafa ya dan ji rauni a ya dan ji mar rauni a kafar sai ga jini kamar da yadda kai rayayi zaka wannan ai karama shi mai girma mutum da ya shekara 40 ko sama da 40 a kasa kuma ya zanto jikin shi yana fidda jini wannan shine Sayyidina Hamza dan Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƴan mintuna da suka rage mana za mu tsallaka zuwa wani sahabin wanda yake shi ma gwarzo ne jarumi daga cikin jaruman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gwarzo jarumi shine Sayyidina Al-Bara'u bin Malik Sayyidina Al-Bara'u bin Malik radiyallahu anhu gwarzon da sai da ya kashe manya-manyan jarumai daga cikin kafirai mutum ɗari ya kashe a mubaraza kawai banda wanda sai an yi tirmis a tirmis din yaƙi kashe su a mubaraza kawai akwai abin da ake kira mubaraza wanda wani salon yaƙi ne irin na su larabawa a sannan kafin a fara yaƙi idan wayancin sun yi sau sai a ce in kun yi ta ku fito da wani jarumi ya fito ya tare namu jarumi to shi sai ku fito da jarumi guda da ko biyu sai su taru ayyancin su ma su fito da jarumansu sai a fara gwabzawa to wannan din a lokacin nasarar da kuka samu ko nasarar da jarumanku suka samu a wannan mubaraza din yakan ƙara ƙarfafar zukatanku yadda yakan ƙara nuna yadda yakin ma zai kasance usirna al-bara ibn malik mutum 100 ya kashi a mubaraza al-bara ibn malik shine babban gwarzo shahidi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wane ga hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sirna anas ibn malik radiyallahu anhu wannan babban gwarzo ya halarci yakin uhudu kuma yana daga cikin wadanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin bishiya wato ashabu shajara imamu zahabi yake cewa labari ne shahararre cewa al-bara ibn malik a yakokinsa ya kashe mutum 100 daga cikin manya-manyan kafirai jarumansu kamar yadda imamu zahabi din ya faɗa cikin siyaru alamin nubala juz'i na 1 shafi na 196 saboda jaruntakar wannan babban gwarzo in aka fara yaki shi ba nema yake wai ya fita da rai ba shi yasa sirna Umar radiyallahu anhu a lokacin halifancin sa idan ya tura runduna yakan rubuta musu cewa lallai a cikin umarni na kada ku yadda ku sanya Bara ibn Malik a gaban runduna kar ku sanya shi ya zama shi zai jagoranci runduna domin shi sai ya kai su inda gaba ɗaya za su halaka saboda shi mutuwar yake nema haka Imam al-Hakim ya rawaito a cikin Musnadku juz'i na 3 shafi na 291 haka ne ya zo a cikin Hayatus Sahaba juz'i na 2 shafi na 128 kamar yadda na faɗa da farko shi ba neman nasara kaɗai yake yi ba a'a shi shahada ma yake kuma yana gaggautar da zuwanta al-bara ibn malik yana daga cikin mutanen da idan ka gansu haka a zahiri sai ka raina su saboda ba irin mutanen nan bane shi masu sanya kaya masu tsada ko wanda za ka gansu katin haka ba mai girman jiki bane shi sai jarumtakar kawai da Allah ya bashi sai na Anas dan malik yace muzana sallallahu alaihi wasallam yace kam min ashqas aghbara zi imraini la ubahu bihi law aqsama ala allah la barra minhum al-bara ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yawa za ka ga mutum mai gizo mai kura mabocin tsummokara a jikinsa mutane ba su damu da shi ba sosai amma da zai wa Allah magiya yace Allah wallahi sai kai kaza ya rantsuwa to Allah zai kubutar da rantsuwarsa a cikinsa akwai al-bara ibn malik wato in ya daga hannu yace wallahi Allah sai ka min kaza ko kuma Allah sai kai kaza sai ga abin ya faru wannan hadisin ingantacce ne Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Sunanu Nasa hadisi na 3853 kuma ya ce hadisin hasanun sahihun wato isnadin shi mai kyau ne kuma ingantacce abin da ake nemi da al-ashas din nan ai mutumin da ya dade jikinsa bai mulka mai ba mutum da zaka ga jikin shi duk kura amuru kuma da aka ce zai dimrani ana nufin tsofin tafafi tsummo kara wato la yubahu bi din nan shi kuma ana nufin mutumin da ma ba a san shi ba kuma a damu a san shi ba saboda kanancin sha'anin sa da abarrahu ai idan yayi rantsuwa Allah zai kubutar da rantsuwar shi wato zai gaskata abin da yayi rantsi a kai to ga kadan daga cikin irin jarumtakar sa a zamanin halifancin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a sananne aka samu wani tsinanni ana ce mishi Musailamatul Kazzab a cikin mutanen da suka yi ridda dan an samu dubbunan mutane da suka yi ridda sai da musulunci ya dawo iya garin Makka da Madina da Taif kadai ake yin musulunci amma duk ƙauyukan nan na Larabawan ƙauye duk sun yi ridda sun koma shirka ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijin shi Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a rana daya sai ne tashirin duna 12 kowace karkashin wani komanda na musamman ya rika turawa ana ta yaƙa su a cikin shekara 2 da Sayyidina Abubakar ya yi akan halifanci a sannan duk aka yaƙe su aka kashe na kashewa wasu kuma aka dawo da su cikin addini to a cikin yaƙokin da aka yi masu zafi akwai yaƙin da aka yi da Musailamatul Kazzab a wani waje da ake kiran shi Yamama to a lokacin nan sojojin musulunci duka daga basu mutum 30,000 ko 40 ba amma Musailama ya zo da mutum 120 an buga yaki sosai Anas dan Malik Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa ajiya Khalid ibn al-Walid ya ga ya Bara'u radiyallahu anhu a ranan yamama yace tashi akai Bara'u to a lokacin nan sai ya hau kan dokin shi yayin Allah godiya yi kirari ga Ubangiji shi sirna Khalid dan sai ya ce wa rundunar ya ku mutanen Madina la madinatu lakum al-yawm a yau babu wata Madina kuma gare ku in kuka bari aka shaharantar da ku a gun yakin nan buku cinye kafiran nan ba wayna ma huwa Allahu wahdahu wal janna kadai Allah ne kadai shi kadai da kuma aljanna daga nan sirna Khalidu sai kai dauki kan kafiran wato ya kai musu hari sauran mutane ma suka biyo shi a cikin hadda al-Bara'u ibn Malik to a lokacin nan sai aka ci nasara aka karkashe su kafiran to a wajen yakin ne shi sai na al-Bara'u din ya hadu da wani ana ce mishi Mukamul Yamama wato shine kamar jagoran sojojin Musailama sai na Bara'u ibn Malik ya dake shi da takobi nan da nan ya kada shi ya dauki takobin shi mutumin ya rika sassara shi da nashi takobin sai da takobin ya kakkare Imam al-Bagawi shi kuma a tashi riwayar yace al-Bara'u ibn Malik radiyallahu anhu ya fada da bakin sa yace a ranar yakin Musailama na hadu da wani mutum da ake kiran shi Himarul Yamama wato aladan yamama da ko kuma jakin yamama wani mutum ne kato mai girman jiki a hannun shi akwai wani farin takobi zartacce na sare mar kafa ina sare kafa bin sai gashi ya fadi na sare mar kafa bin su duka biyu ya fada kan kiyi shi na dauki takobin shi na rika dukan shi da takobin ina saran shi har sai takobin nashi ya kakkare Ibn Ishaqa Sahibul Magazi yace a ranar wannan yakin da mushrikai da musulmai an rukume wato waje ya cuɗanya sosai har sai da ya zamto su mushrikan sun gudu sun shiga cikin wata gona kewayayyar gona ce babbar gona ta shi Musailama din sun kulle kofar a cikin shi Musailama yake to a lokacin nan an kasa shiga ciki su kuma suna ta harbawa kibiyoyi suna ta harbin musulmai suna shahadantar da mutane da akwai mutane da yawa da a wannan lokacin suka shahada saboda mutanen sun shiga cikin wannan gonar kuma katangar tana da tsawo sosai sun hau kan katangar kuma wato sun buya suna harbowa kibiyoyi suna harbin mutane to a lokacin ne shi al-Bara'u ibn Malik sai ya hau kan garkuwar shi ya zauna yace wa jama'ar musulmai ku daga ni sama ku jefa ni ciki ka ji ma a ciki fa duk kafiran ne daruruwan su ko dubunnan su amma yace kai a daga shi sama a jefa shi cikin su hakan kuwa aka yi aka daga shi sama aka jefa shi ciki sai da ya samu ya karkashe wasu da dama sannan kuma ya bude kofa jama'ar musulmai suka shiga da aka shiga sai aga nan take har ya kashe mutum goma a dan wannan jefa shin da aka yi ya kashe mutum goma a lokacin ne aka shiga aka yi ta karkashe su har aka kashe shi kansa babban makareci wato Musailama al-Kazzab a karshe dai jama'ar musulmai a lokacin suka sami nasarar cin yakin shi dai burinsa shine ya samu ya shahada a wannan yakin amma bai samu ba amma duk da haka dai ya ci gaba da neman shahada din Anas dan Malik yace wata rana na shigo wajen dan uwana al-Bara'u ibn Malik sai na same shi yana rera wasu yan baitoci haka yana gyara kwari da bakarsa sai na ce mishi wai kai har yanzu ne kullun burinka yaki sai yake ce masa yanzu kana tunanin ni ne zan mutu akan shimfiɗa ba zan mutu akan shimfiɗa ba domin na kashe mutum 90 da wani abu a gun yaki to ni ma ko ba zan mutu akan shimfiɗa ba sai na samu shahada to ana nan har zuwa lokacin da aka yi wani yaki tsakanin daular Farisa da daular Musulunci ana kiran yakin Tustur da a wannan ranar ne yaki yayi tsanani abokan gaban sun yi yawa sosai sun nannanka musulman yawa to kuma musulman a lokacin da farko an kasa cin yakin saboda yawan mushrikan sai shi kwamandan yakin sai ya kira al-Bara'u da shi da sauran mutanen da ke wajen suka ce al-Bara'u hakika mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai da za ka yi wa Allah rantsuwa kai mar magiya ka ce sai ya yi wani abu Allah zai yi muna so kai mana addu'a al-Bara'u ibn Malik sai ya daga hannu ya ce assalamu alayka ya rabbi da ma manahatuna aktafahum ya Allah in ne maka magiya lalle ka ba mu nasara akan kafadin su wato ka ba mu nasara akan su mu ta saran kayuwan su suna faduwa akan kafadunsu to hakan ne ko ya faru aka ci gaba da yaki nan take sai gashi musulmi sun samu nasara to kuma su musulkan sai suka ƙara ƙarowa wasu basu yawa kamar wancan na farko yaki da ya ƙara rinchaɗewa sai sake dawowa gurin Al-Bara' ibn Malik Al-Bara' ka sake ka ƙara da yi mana addu'a sai ƙara daga hannu yace assalamu alaikum ya rab da amanda sana aktafan walhaqtani bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji ina maka magiya lalle ne ka ba mu nasara akan kafadun su wato ka ba mu nasara mai ta saran wuyan su sannan kuma ka riskar da ni da annabi na to yana fadar wannan ku shikenan sai Allah ya bada nasarar akai ta kashe kafiran shi kuma a wannan lokacin yayi shahada a filin wannan yaki Al-Bara' ibn Malik radiyallahu anhu Allah yana yaban su sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadda Allah yake cewa sun kutulu aw matu la yanzu annahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahu khairur raziqin la yudkhilannahum madkhalan qawm murkhalan yarbawna wa inna Allaha la alimun halim wannan duka yaboni Allah yake ga sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labata Allah ya kara mun san su da kaunar su Allah ya ba mu daga albarkar su Allah kuma ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci akan kafirci Allah kuma ya ƙarfafi imanin mu wayannan mutane wato sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu jikin su kashi ne da tsoka irin mu amma bambancin su da mu shine ƙarfin imanin su domin yana daga cikin rauni da dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a ƙarshen duniya zamu zama mu ne masu yawa muna da yawa sai dai yawan namu kamar yawan kumfani akan ruwa idan an yi ruwa ruwa yayi yawa dinnan kamar irin kumfan nan na kan ruwa wallahi ga ɗebo yayi da kirare to kamar haka yanzu jama'ar musulmi suke kamar dusa ga mu da yawa amma yawa ne marar amfani ga mu da yawa yanzu ko a nan Najeriya yanzu ka duba ka gani yanzu sai a kashe musulmai sama da mutum 50 ko mutum 100 babu wani minista da zai fito yayi magana babu wani gwamna da zai fito yayi magana ko ya jajanta shugaban kasa ba zai ce komai ba haka ran babu wani sanata ko wani dan majalisa da zai fito yayi magana amma ana nan da an kashe kafiri kwaya ɗaya ko biyu sai ga kowa ya fito yana magana sai ga wancan minister ya zo yana hira da yan jaridu wancan gwamnan ya fito yana cewa ba a kyauta ba duk dai haka dai kamar abin da ya faru kwanan nan lokacin da wannan kafirar ta saki harshe akan shugaba sallallahu alaihi wasallam ta faɗi miyagun maganganu wasu jarumai suka kashe ta a Sokoto haka jaridun ƙasar nan tun daga jaridun mu na arewa har na kudu suka ta maganganu an kashe ta har an samu su rababbu ma masu kiran kansu musulmai sun mutu suna cewa wai ba a kyauta ba abinda aka yi ai ba a kyauta ba wani ai ba daidai bane a cikin hadda wani malami a Kaduna ya cewa wai ai abinda ya kamata a yi tunda yar makaranta ce ai sai aje a ga yawo shugaban makarantar shi kuma ya kira ta sai a bata hakuri a ce wai da Allah ta daina wannan abun ba daidai bane ka ji fa dan Allah ai shine wani malami ya mar misali yace yanzu ashe ka shigo gida lokacin samu wani kato ya shake ubanka yana ta gaggaura mar mari zuwa za ka yi ka bar shi yana ta gaura ubanka mari ko uwarka mari ka da muka je ka gare to yan sanda su zo su bashi hakuri ko kuma afkamar za ka yi an da kai dan kirki ne ai ka zo ka tarar da wani ya kama wuyan tsohuwar kai ta gaura mata mari ai ba za ka san lokacin da zaka rukume shi da fada ba in kana ganin yafi karfin ka ma wata kin da wuka zaka yi kanshi an ga zamanin sarar kashe shi ma shikenan to barantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi uwa yafi uba yafi komai wallahi rubewar imani ne da kuma raunin mu a matsayin mu na musulmi wallahi mun fi kowa rauni a yanzu duk mabiya kowane addini kansu a haɗe yake suna da murya guda akan komai za su iya haɗuwa su yi murya ɗaya amma banda musulmai in musulmai ne yanzu malami ko aya ya ja da hadisi ya faɗa abu sai ka duba ka gani na ɓangaren ka ne an ba na ɓangaren ka bane ba ma za ka mai da hankali ba kan abin da ya faɗa amma na ɓangaren ka ne shine ma za ka ɗaya ka ɗan saurara a haka ma kuma mutane ba ma aiki suke da wa'azin ba to malaman ma an raina su in malami ya ja aya ya ja hadisi sai a ɗaga kai a kalle shi idan rigar da ke jikin shi ɗan wasu tsummokara ne sai a ce a hab wannan fadan a bashi sadaka ne wanda na a ce wa'azi a kan haɗin kai ko muhimmancin taimakon juna sai a kalle shi a ce neman taimako yake to dan dama dama ma in malamin hannunsa ya shudu bayan sa shine dan dama dama ma za a dan saurare shi amma an saurara din ma a cikin mutum 100 sai sa a samu mutum 5 da za su yi aiki da abin da ya fada muna da rauni kware da gaske raunin mu ya kai ya kawo wallahi ya kai raunin mu yanzu ya kai yadda mutum zai iya tashi a masallacin juma'a yana da larura a zahiri gashi nan ga larura nan a jikin sa yayi magana in larura tashi tana neman kamar 100,000 zai wahala a wajen a samu a hada naira 20,000 to ai shine ai maganar kenan goma ma ba za ta haɗu ba tsakani da Allah to kaga wannan dan rauni ne kuma kowa yana da kuɗin a arzikinsa amma kowa yana ganin kawai ba wani abu ne mai muhimmanci bai taimakon wannan din kawai ba wani abu ne wani mai muhimmanci ba duk wannan yana daga cikin raunin da muka samu rashin kishin junanmu mun rarrabu kungiyoyi malami haka kawai siddar sai a hawo minbari ya ta zagin wasu ana taimar kabbara shikenan har ma malaman da ke zagin mutane suna kafirta mutane sun ma fi farin jini akan waɗanda ba sa yi in dai kawai aya zaka fassara ba habaici ba zagin kowa samari ba za su yi maka kabbara ba samari ba za su cika masallacinka ba ba kuma za a tsaya a saurare ka ba to yanzu ma irin wannan yayin da imani ya zama haka imani ya zama to babu kyawun hali kawai mutum da ya yi imani a zuciya amma babu kyawun hali ba taimakon juna ba girmama na gaba ba muhimmanta iyaye da yin biyayya gare su barantana biyayya ga Allah da manzonsa to ta yaya mai irin wannan raunin imani zai iya zuwa yaƙi da kafiri har ya ci riba ta yaya to ga wannan wannan al-ayyubi wannan mutumin da ya yi jihadin nan har ya karɓo baitul maqdis daga hannun kafirai lokacin da ya fito sarki ne da ya fito daga rundunarsa zai tafi yaƙin sai ya haɗu da wani sufi sai sufin yake ce masa ya kai ayyubi shin ka fi ƙarfin zuciyarka ka yaƙi zuciyarka kafin ka je wannan yaƙin sai ce ban gane me kake nufi ba sai ce ka fara yaƙi da zuciyarka ka gane sharrukan zuciya tukunna kai maganin wannan ka yaƙi zuciyarka da zukatan sojojin naka ku zama akan shiriya sosai tukunna akan manufa mai kyau sannan sai ka tunkari kafiri a sanani zaka ci riba amma in baka yi wannan mutum ba zaka taɓa cin riba ba sai da ya koma tukunna aka ɗauki wasu shekaru ana gyaran hali rundunar tasa ta saitu mutane suka zama na daidai sannan shine da ya tunkari yahudawan kuma ya ci nasara a kansu aka karɓo baitul maqdis amma daga bayan yanzu a 1946 lokacin da isra'ila ta mamaye palestine ƙasashe biyar ne ko ƙasashe bakwai na larabawa suka taru za su yaƙi isra'ila amma a cikin wannan kwana biyar ko kwana bakwai aka yi ana yaƙi nan take isra'ila ta kaɗai duk ta fatattake su ta fatattaka su ƙasashe biyar fa na musulunci saboda mama kan wata manufa ba wata manufa da muke kai kawai kowa harka gaban su yake yi tsananin san duniya ya riga ya lalata mu dama yana daga cikin raunin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai same mu da ya ga sahabbai suke mamaki wani irin rauni ne zai same mu sai ya ce musu tsananin san duniya da kuma kin mutuwa idan wannan suka zauna a zuciyar mutum to babu irin zunubin da ba zai aikata ba Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara mana Allah ya jibinci dukkan lamuranmu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya gyara mana Allah ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين